أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله شيكا وانا كراتنا ونا نجوم الهدى كون نبينا أفضل من دعا إلى الله وحده لمولانا مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم نيوس منا مغانا أكون gurgurda darajar annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa ta inda shi ya kawo itirajin masu itiraji ma'ana maganan wadanda suke kokarin su nuna annabi bai fifici dukkan annabawa ba to sai ake bada amsa da wannan akan wannan magana to shine shoce wa mal jam'u bainahu wa bain qawlihi ta'ala allamahu shadidul quwa amma hada wannan magana da magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ana yana ya karbi qur'ani daga wajen Allah da kuma fadin cewa wa allamahu shadidul quwa to kaman a zahiri za ga ayoyin kaman sun yi karo to ya za a yi wajen hada su to zaman to sun tafi bai daya sun yi aiki a kafada da kafada to shine shi shau zai mana bayani anan yanda za a hada ayoyin su zaman to tunda ayoyin alqur'ani dai bayan da za'a wata ta zamanto ta kishi yanci wata ya zama wata ta ce eh wata ta ce a bal zai zamanto dukkanin su tunda dukkanin ayoyin alqur'ani suna da tabbatacciyan tabbatar su tabbatacciya ne ayoyin alqur'ani dukkanin su qat'iyyus subuti ne sai dai ba dukkanin su ne qat'iyyud dilalati ba tunda shi nafsi zai iya zamanto qat'iyyus subuti qat'iyyud dilalati zai iya zamanto qat'iyyus subuti zanniyyu dilalati ko zanniyyu subuti qat'iyyu dilalati ma'ana tabbata shi qur'ani tabbata shi tabbatacce ne saukai a tabba kasancewar nassin alqur'ani gaba daya tun daga bakaran shi hannasi ko tun daga fatiha hannasi tabbatacce ne saboda ya zo ne daga wajen Allah bisa tawasuli na taron kunzumin sabai da suka waita daga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa dai sauran al'umma shi yasa shi alqur'ani ma baya da buƙatar isnadi bai bukatar isnadi ya ce haddasana wani an wani sai a ce qala sallallahu alaihi wasallam alif lam a bai da bukatar wannan kasancewar shi mutawatiri ne shi kunzumin sahabbai ne suka waita daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ba su da adadi kunzumin tabi'ai suka waita daga gare su da ba su da adadi qur'ani duka ne shi da Allah ya tabbata amma wajen bayanin shi ba kowace aya ce take da fito ba take a fili ya zamanto qat'iyyu dilalati ma'ana manufar sakon da ta isar ya zamanto a fili a sarari ba to sauraka dole ne a samu yanda za a hada tsakanin ayoyin da ake kallon kaman wannan tayi nan to shine shi yake cewa to ma'anansa shine fa zalika bi hasabi talqin wannan gurgurdan shi ainihin tafa alqur'ani ne asalin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi daga ainihin malaika jibrilu wa amma ta'limu amma koyar da asararan da alqur'anin ya kunsa da ma'anonin da zurfafan ma'anonin da alqur'anin ya kunsa ka min Allah ta'ala ai wannan daga wajen Allah ne kawai shi malaika jibrilu aikin sa kawai isar da sakon shi ma bai san hakikanin sakon yanda annabin ya sani ba muna tare bai wuce misali a ce ga wani shugaba ko a ce misali ga wani shugaban kasa haka sai aiko wani masinjan shi da wasiƙa na tana cikin envelope ne shi wancan masinjan iya abinda kawai aka washe kawai shi wasiƙa ne tsakanin wancan shugaban kasa zuwa ga wani gwamna da za a kama wasiƙa amma in za a ba abin da ya sani ko kalma ɗaya daga cikin abin da ya shafi wannan wasiƙa kawai shi dai abin da ke tsakaninsa kawai ya karɓo waccan wasiƙa daga wajen shugaban ƙasa ya kawo to tsakanin wasu da jibrilu a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce haka ba shi yasa shi ma yake cewa wasu da jibrilu a tsakaninsa da annabi wasu da ce majazi ba wasu da ce ta haƙiƙa ba to shine wa min Allah ta'ala kama annahu ta'ala qala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala a wani waje ai ya fada ya ce kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ga ya musu ya rasulullah yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa nan da wace ta a gare ku shine yake daukar ranku gashi Allah anan ya ce mala'ikan mutuwa ne yake daukar rai wanda aka wakilta summa qala ta'ala sannan kuma sai Allah ya fada a wani wajen yatawaffa al-anfusa hina mautiha Allah kala ta'ala Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha Allah ne yake karbar rayukan masu ainihi Allah ne yake karbar rayuka hina mautiha a lokacin da mutuwan wannan rayukan ya sauka kaga she shi mala'ikan mutuwa shi ma majazi ne ba shine hakikalin da karbar rai ba to wannan shine mana ta fahimci da in kuma aka ce kala nuhu alaihi salam annabi nuh ya fada ya ce wa ma ana bi taridil mu'minin wa ma ana bi taridil mu'minin ni ba mai koran mu'mine ne wadanda ke tare da ni ba ni ba mai koran su bane ba wa qala li muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya fada ga ahajin manzalin sallallahu alaihi wasallam cewa la taqribil ladina yad'una rabbuhum kaka kur wadannan da suke ainihin kiran ubangijin su suke ainihin kiran ubangijin su suna zikiri suna ambatan sa to haka ce aka shi gashi annabi nuhu ya ce shi ba mai koran mu'minai bane shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ne kaka kur mu'minai to ya za mu fahimci martabar annabi nan tana sama da ta annabi nuhu sai shi ya ce to wa haza yadullu ala an yawwa sai su masu kafa hujja sai suka ci masu kafa hujja da ke kokarin ba sa son a ce annabi ya fi kowa sai suka ci wa haza yadullu ala anna khuluqa nuh wannan na nuna cewa dabi'o'in nuhu anuhu dabi'o'in annabi nuhu ahsan sune mafiya kyawu sune mafiya kyawu kullu sai mu ce musu sai mu ce in aka fadin kuka fada sai mu ce innahu ta'ala ai shi din Allah din ya fada a haƙin nuhu indai ku wannan ne kuke son ku nuna cewa kamar dabi'o'in nuhu suna sama da shugaba sallallahu alaihi wasallam innahu ta'ala qala Allah ne jiba daukaka ya ce ai inna arsalna nuhan ila qaumihi ana anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alimun inna arsalna nuhan hakika mun aiki annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga jama'arsa an anzir qaumaka cewa kai mutananka gargadi an anzir qaumaka kai mutananka gargadi min qabli an ya'tiyahum azabun alimun tinkacin azaba mai radadi yazo musu haka Allah subhanahu wata'ala ya fada hanya annabi nuhu to fa kana awwalu amrihi al'azaba farkon al'amarin annabi nuhu da kalmar azaba Allah subhanahu wata'ala ya fara cewa an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alimun a farkon aikin annabi nuhu tare da cikar girmansa da isar darajarsa amma bai kama da annabin mu ba to amma muhammadun alaihi salamu shi ko annabi muhammad tsiran Allah da aminci tabbata a gare shi faqila fihi an fada a cikin hakinsa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ba mu aiko ka ba ya muhammad sai dan ka zama to rahama ga dukkanin halittu mun ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya dukkanin sa Allah subhanahu wataala ya adance shi da adar rahama ne suraka shi rahama ne ga dukkanin halittu halittu ko dukkanin su sune abinda ba Allah ba shi sune alamina sannan Allah din da ya fada a hakin annabi a wani waje ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما انتم حديثنا عليكم الى قوله رؤوف الرحيم جاء حقيقه لغرجاكم رسول حقيقه وان بابن منزو يزو مكم من انفسكم daga kawukanku عزيز عليه ما انتم abinda ke sanya ku wahala abinda ke walar da ku to عزيز عليه mabuwayin abu ne a gare shi yana damun shi harisun alaikum kuma mai tsananin kudai ne akan shiryar ku ila qawli hayi zuwa fadan Allah rauf rahim shi annabi nan mai rahama ne mai rangwame ne kuma mai jinkai sauraka fakana aqibatu nuhin karshen annabi nuhu ya ce ni an kala fakana aqibatu nuhin an kala karshen sha'ani annabi nuhu cewa yayi ga jama'arsa cewa ya koko yace ga Allah bisa haƙin jama'ar shi cewa rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara ya Allah rabbi ya ubangiji na la tazar dayyaran karkabar wani mutum daya al-kafirin daga cikin kafirai man al-ard a ban kasa muna tare kuwa
to ga gashi abin da annabi Nuhu ya fada wa na to abinda wato na kallon da yake na fito da magana ne sosai ba zuwa gobe zan dubo iya ce spinan Allah ya sa an ganshi magana za ta bi fitowa fili in Allah ya sa na ganshi to shikenan na'am to wa akibatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko karshen annabi sallallahu alaihi wasallam ash-shafa'atu aiki to ne shi annabi Nuhu karshen sha'aninsa da al'ummarsa shine yin azaba cewa ka a bar mutum koda daya shi ko karshen annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin ceto ne inda Allah ce asa an yab asaka rabbuka maqaman mahmuda ubangijinka yana dabbe ta she kamar sai abin yabo ya Muhammadu wa amma sayar mu'jizati amma sauran mu'jizoji faqar zukira fi kitabi dalailin nubuwati hakika an ambata a cikin littafi mai suna dalailin nubuwati ma'ana dalilan annabtar annabi kullu wahidin minha mu'jizatun afdalu minha li muhammadin kullu wahidin an ambata kowane daya daga ciki mafi girman mu'jiza ta tabbata ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam saraka shoce wa hazal wannan littafi la yahtamilu akthara mimma zakarnahu ba zai dauki sama da abin da muka ambata a wannan bayanin ba wallahu a'lamu Allah shine hakikan masani wa qala al-allamatu sayyidi muhammad bin ahmad bin nis hakika babban malami sayyidi muhammad bin ahmad bin nis ya fada fi kitabi a cikin littafin shi mai suna lawami anwar al-kawkab ad-durri fi sharh al-hamziyati lil imam al-busiri cikin sharhin al-hamziya sai imam al-busiri wannan malamin yake cewa yace qaddallatil ayatu hakika ayoyi sun shirya wal akhbar da labarai ma'ana hadisai wa aqawil al ulama da zantuttukan malamai wal asaru da abubuwan da aka waita daga sahabbai ala anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam cewa annabi muhammad bilala da miji tabbata gare shi afdalul wujud shine mafi ficin halitta bi asalihi baki dayan sa wa innal mawjudati lallai su ababan samarwa su ne samammu halittu kenan wa in tafawatat koda ku ta fifici juna fi darajati a cikin darajoji fa huwa fi a'la darajati allati la darajata fawqaha to annabi sallallahu alaihi wasallam yana saman darajar da babu wata daraja sama da ita tsiran Allah da amincin Allah tabbata a gare shi to ina ganin sai mu tashi kalal muhaqiquna din nan شيء متاجر كنا الحمد لله ما شاء الله